أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله الأولين والآخرين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. منا سوما دميك غوديا دا الله تعالى دا ينونا من رانا إرن تيو يقوم بام دامر حلرتا كمر حكا يو 22 ne ga watan Ramadana shekara ta 1444 ta dai gefen kuma yau ko 13 ne ko 14 nawa ne mana baki yau 13 ga watan 4 shekara ta 2023. Babu shakka muna ƙara godewa Allah Ta'ala da ya bamu damar halarta kamar haka. Muna ƙara gode mishi, muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki. Haka kuma kamar kullum muna tawassuli da wannan zama, kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da buƙatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda Allah Ta'ala ya san su. Muna roƙon Allah Ta'ala ya kalle mu da kallon rahama, ya biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairin duniya da lahira. Haka muna tawassuli da wannan zama, Allah Ta'ala ya kalle mu da kallon rahama, ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya, ya sanya mu cikin bayinsa da yake ƴantawa a cikin wannan wata mai albarka. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, abun sonmu, abun koyinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya. Bayan haka, idan ba a manta ba, jiya mun soma karatu a sabuwar sura, suratul Dhariyat, kuma mun yi karatu daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta biyar. Kafin mu shiga karatu, aji akwai takarda haka, wadda wannan takardar tana kunshe da wasu guda uku ne ma, to amma sai muka ga bari mu ɗauki guda ɗaya, tambayoyi ne guda biyu a ciki, da kamar kowace zama haka sai mu amsa takarda ɗaya, kowace zama sai a amsa takarda guda ɗaya insha Allah. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi, mai tambaya tana cewa malam ban haddace sunayen annabawan Allah ba waɗanda ake ambato, waɗanda ake kira a cikin Alƙur'ani ko hadisai, to ko ina da laifi? An gane tambayar. Kamar sunayen annabawan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan guda 25 da Alƙur'ani ya ambata, to ita bata haddace su ba, ko tana da laifi? Abinda ake magana a kai, kusan malamai duka, duk wanda zai yi rubutu a kan abinda ya shafi annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, wani lokaci ma da sahabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sukan ambaci wani abu haka, cewar babban abin da ake bukata da waɗannan annabawa manzannai, wala'alla ita tana maganar waɗannan guda 25 da Allah Ta'ala ya ambace su da sunayensu a cikin Alƙur'ani mai girma. in kuma ba su bane ai akwai wasu annabawa manzannai daban-daban da Allah ta'ala ya yi maganar su a cikin alqur'ani yace mana wasu annabawa manzannai an yi mana bayanin su filla-filla an gaya mana su wasu kuma Allah ta'ala bai gaya mana su ba tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqassuhum 'alayk wasu annabawa Allah ta'ala yace mun baka labarin su filla filla mun gaya maka su wasu kuma ba mu baka labarin su ba saboda haka Allah ta'ala cikin hikimarsa da falalarsa sai ya ambaci guda 25 a cikin alqur'ani mai girma waɗannan 25 din ko ba a gaya miki ba kenan Allah ta'ala ya fifita su akan waɗanda bai ambace su ba manzannan kashi biyu ne wasu ya ambaci sunayensu a cikin alqur'ani yayi maganar su wasu kuma bai ce komai akan su ba saboda haka ya fifita waɗannan da aka ambaci sunayensu akan waɗanda ba a ambaci sunayensu ba kenan sannan Allah ta'ala ya ambaci sunayen guda 25 ne ai guda 25 misali ko suratul ayoyin an'am kadai ta ambaci wajen guda 18 ko وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له نعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين waɗannan ayoyin kai sun ambaci guda nawa kenan 18 a 18 ka samu 25 saura guda nawa saura guda 7 idan za a iya dubawa wane ne da wane ne ba a ambata ba a cikin waɗannan guda 18 akwai wanda za ta ba mu Isra'il na'am akwai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wa Ibrahim akwai an akwai wanda za ta ba mu su Allah rahma akwai wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun da ambata akwai adam akwai ayyub shuaib abubakar na hud annabi hud akwai salih su kenan dama saura mana guda nawa ne akwai dhulkifl saura guda daya na eh wane ne shi na eh ai sunan ba dhannun kada akwai ai yunus eh akwai wa Adam Idris to idan aka hada waɗannan bakwan da waɗancan guda 18 an samu guda nawa 25 to abinda wannan ƴar uwa take magana akai babu laifi idan mutum bai haddace waɗannan guda 25 ba amma abinda wasu malamai suke cewa shine a cikin 25 din ai Allah ya zabi wasu biyar su ne aka mayar da su ulul azm minar rusul. Suna ganin waɗannan kam ya kamata a ce musulmi ya san su da sunayensu, ba wai ya san su kawai ba, dole ya kawo su a jere. Idan aka ce miki lamba ta ɗaya, wane ne kenan? Wata ta ce Adam. Wane ke? Wane mutum? Lamba ta ɗaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamba ta biyu Annabi Ibrahim, lamba ta uku Annabi Musa, lamba ta hudu Annabi Nuh, Annabi Nuh, lamba ta biyar Annabi Isa. Dole a kawo su a wannan jeri. Wasu malaman suna ganin kuskure ne ki dauki na hudu ki kai shi na da, babu ma wanda zai wannan kuskuren ke, sai dai ya kai shi ko na biyu ko na uku. Amma na san babu wanda zai yi kuskuren ya dauki wani ya kai shi lamba ta daya, babu wanda zai yi haka. Akwai wata ƴar uwa wata rana tana maganar inda zai yi, wata dalibar jami'a ita inda zai yi Annabin nan lamba ta biyar, wane ne kenan? Annabi Isa. Ita shi take so ya koma lamba ta biyu, ko za ta iya yin haka? Kin ga ashe tana da sauran hankali, tana da sauran hankali, bata ce a kai shi lamba ta ɗaya ba, bata ce haka ba. Abinda ke tabbatar da sauran hankalinta, abinda take magana, ita ta fi son Annabi Isa. Wala Allah, saboda irin abinda ake ta yi na ƙaryan nan, hotuna, kisa akan fitar da hotuna a ce wannan shine hoton Annabi Isa. Wani lokaci har da majigi ko a talabijin sai a nuno a ce wannan shine Annabi Isa. Ko kuma watakila tana yawan karatu game da Annabi Isa, ta fahimci kamar saurayi ne dan shekara 30 da, saboda haka ita ta ji tana san shi. Watakila kuma tana fahimtar shi kamar bature bature ne, sai ta ji tana san shi. Ita damuwarta dai da so shi ne samu Annabi Isa ya koma shi ne a matsayin Annabi na biyu, ba na nawa ba, na biyar ba. Ala ayi hal, kada mu tsawaita. Abinda ake bukata lallai waɗannan guda 25 ba sai an haddace su ba, amma ki iya tantancewa. An gane tantancewa? Ki iya tantance lokacin da ake karanta wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, kin ji Annabi Ibrahim, ki ce Annabin Allah ne manzon Allah. Ishaq, haka Annabin Allah manzon Allah. Isma'il, aka ambaci Yusuf, Musa, Harun, da kin ji irin wannan sunayen kin san Annabin Allah ne manzon Allah. To abinda ake bukata kenan, ba sai kin haddace su ba, ba sai kin haddace su ba, amma waɗannan biyar din akwai bukatar ki haddace su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi Nuh da kuma Annabi Isa, kowace ma ai ta haddace kai. To yayi kyau, waɗancan in kin iya haddace su fa ni'ima, yayi kyau. Idan baki haddace ba, babu laifi, amma ki iya tantancewa, ki iya tantancewa. An gane tantancewa kam. Ana bada labarin wani babban mutum a ƙasar nan da dadewa, wani lokaci yana bayani a gaban jama'a haka, wala Allah ya fusata ne, ran shi ne ya baci, sai yake cewa wannan abin da mutane suke neman a yi a irin wannan lokaci, muna so mu tabbatar musu da cewar ko a zamanin Annabi Abu Huraira ba a taɓa yin irinsa ba, ko a zamanin Annabi Abu Huraira. Kin ga ai babu Annabi Abu Huraira. Wannan ya nuna bai iya tantance annabawan Allah ba kenan. Wannan kamar ita ce amsar wannan tambayar, babu laifi idan mutum bai iya haddace sunayen manzannin Allah guda 25 din nan ba, amma ana buƙatar ta iya tantance su duk lokacin da aka ambaci annabi wane, ta yanda ma zaki iya masa salati ki iya tantance su. Haka wasu yara ne ƙanana suna tattauna annabawan Allah, haka suna ta maganar annabawan Allah, wannan yace akwai annabi wane, wannan yace akwai annabi wane, suka yi ta lissafa annabawa har suka gama. To sai suka soma inda inda na ƙarshen yana cewa akwai, ina ga in na tashi tsaye za ku ji ni sosai na, okay cewar akwai yana ina haka can sai yace akwai annabi baba, akwai annabi baba. To kin ga ai babu annabi baba. To lallai abinda ake bukata kawai shine a iya tantance waɗannan annabawan Allah, amma kuma waɗannan guda biyar shi kuma yana da kyau a ce an haddace su, waɗancan 25 a tantance su, waɗannan guda biyar kuma a haddace su a iya kiran su a lambobin su. Akwai wasu malaman aqida da suke da ra'ayin kuskure ne ma ki dauki na biyar ki kai shi na biyu, ko ki dauki na biyu ki kai shi lamba ta uku. Ina maimaitawa dai, ba za a taba kuskuren lamba ta ɗaya ba, ai babu wanda zai yi wannan kuskuren sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka baki laifi ba ƴan uwa, illa dai muna bada shawarar ki yi kokari ki haddace waɗannan guda biyar ɗinki, dama kin haddace su, ki tsare musu kuma lambobin su, waɗancan kuma guda 25 sai ki yi kokarin tantance su. Allah ta'ala ya datar da mu. Kaga irin abin da muke tsoro kenan, yanzu amsa ta daya mun ci wajen minti 10. Akwai abin nan tambaya ta biyu, waɗanne ne menene nan? Aiwan watanni masu alfarma, waɗanne ne watanni masu alfarma da Allah ya fifita akan sauran watanni, kuma menene dalili? Kamar tambayar ta fito, waɗanne ne watanni masu alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita akan sauran watanni, kuma menene dalili? Dalili kan bamu san dalili ba. La yus'alu ni ina hafizan ne, in muka ja aya ban ji kuna ƙarasa ayar ba ma. La yus'alu amma wa hum yus'alun, Allah ta'ala ba a tambayar shi don me kai abu kaza, don me kake yin abu kaza, amma su kan bayi kowa sai an tambaye shi don me yayi kaza, don me kika yi abu kaza. Don haka tambayar dalili na cewa me yasa Allah ta'ala ya fifita waɗannan watanni masu alfarma akan sauran watanni, ma iya cewa wallahu alam. Watanni masu alfarma su ne waɗannan watanni guda huɗu. A musulunci muna da watanni guda nawa? 15? 12. Kuma Allah ta'ala ƙarara ya ambaci haka, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shaharan yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunukum kafa. Allah ta'ala yana maganar inna iddatash shuhuri inda Allah, lallai kidayar watanni a wurin Allah ta'ala 12. Kin ji 12? Ai 12 ne, watanni 12 ne waɗannan watanni 12. Yawma khalaqas samawati wal ard, tun lokacin da Allah ya halicci me kenan samai da ƙasa yawma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allah ta'ala ya halicci samai da ƙasa ya halicci waɗannan watanni guda 12 watanni guda 12 sune Muharram ko da Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumadal Ula Jumadal Akhir Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhulqa'dah Dhulhijjah 12 sai yace minha arba'atun hurum cikin waɗannan guda 12 Allah ya zabi guda hudu arba ya mai da su watanni masu alfarma watanni hudu ne ina mai tambaya watanni guda hudu ne watanni masu alfarma guda uku a jere guda ɗaya daban guda uku sune al-Muharram akwai Dhulqa'dah Dhulhijjah da kuma Muharram kenan watan 11 watan 12 da kuma watan 1 barakallahu fikun uku a jere sai kuma watan Rajab watan nawa kenan wata ɗaliba ta ce sai kuma a ƙara da Ramadana babu Ramadana a ciki tukuna Rajab wata na nawa ne wata na 7 saboda haka watan 11 watan Dhulqa'dah da watan 12 watan Dhulhijjah sai watan Al-Muharram watan 1 sai kuma watan 7 watan Rajab waɗannan sune watanni masu alfarma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su don haka ya tabbata waɗannan sune watanni masu me masu alfarma wanda take tambayar waɗanne ne watanni masu alfarma sai mu ce mata kenan watan Dhulqa'dah da watan Dhulhijjah da watan Al-Muharram sai kuma watan Rajab sune watanni masu alfarma da Al-Qur'ani ya ambace su qarara minha arba'atun hurum to tayi da tambayar dalili menene dalili da yasa Allah ta'ala ya fifita waɗannan watanni akan sauran watanni muka ce da farko tukuna wallahu a'lam amma dai al'ada ce ta Allah ta'ala yana da wata al'ada abubuwan da ya halitta a halittunsa a koda yaushe yakan fifita wasu akan wasu halittun Allah ta'ala kullum bai barin su haka daidai wa daida yakan fifita wasu akan wasu dukkan halittun Allah ki duba ki ga haka abin yake yanzu misali mun yi maganar a tambaya ta farko na manzannai ai a manzannan ma Allah ya fifita wasu akan wasu haka ko haka ne ko ya fifita wasu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzannai mun fifita wasu akan wasu minhum man kallama Allah daga cikin su akwai mai magana da Allah baka da baka wa rafa'a ba'dahum darajat kuma mun fifita darajojin wasu akan wasu darajoji to haka dukkan sauran halittu Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu ya fifita wasu akan wasu misali a kwanakin duniya a duniya muna da kwanaki guda nawa 360 ko 365 to zaki ga ya fifita waɗannan kwanaki 10 na farkon Dhulhijjah an tuna su kwanaki 10 na farkon Dhulhijjah Allah ya fifita su akan dukkan sauran kwanakin duniya baki daya babu kwanakin da Allah ta'ala yake son yaga an yi masa wani abu na aikin ibada a ciki yaga an yi masa wani abu na aikin alkhairi a ciki kamar waɗannan kwanaki guda 10 na farkon Dhulhijja, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masa sahabbai bayani na falala da daukakar darajar waɗannan kwanaki guda 10 da yanda Allah ta'ala yake son ayi aikin alkhairi a ciki, sai sahabbai suke tambayar manzon Allah don ce musu yayi ma min ayyamin al'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' min dhalika bi shay. Muzalla sallallahu alaihi wasallam yace babu kwanaki na duniya da Allah ta'ala yafi son ayi masa aikin ibada, aikin alkhairi a ciki fiye da waɗannan kwanaki 10 na farkon Dhulhijja. Sahabbai suka ce koda jihadi ya Rasulullah, an san jihadi ai, kin san jihadi, koda jihadi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, koda jihadi. Sai dai mutumin da ya fita jihadi shi da kansa, ya ɗibi dukiyarsa ya fita jihadi shi da kansa, dukiyar ta ƙare, sannan shi kuma yayi shahada, to shine zaki hada shi da mutumin da yayi aikin ibada, yayi aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda 10. Anan Allah ta'ala ya fifita waɗannan kwanaki kenan akan sauran kwanaki na duniya. An gane wannan al'adar ta Allah, kenan yana fifita wasu abubuwa da ya halitta akan wasu. A'a, to mu dawo ma a halittu mana, a halittu duka. Misali a halittar duniya baki daya, wace halitta ce Allah ta'ala ya fi daukakawa da fifitawa akan dukkan halittu? Wace halitta ce? Mala'ika ko dai halittar sama? Idan ana maganar girma da cika ido da bada mamaki na halittar Allah, baki da kamar halittar samai da ƙasa, har sun fi halittar ɗan Adam. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas, ko halittun samai da ƙasa sun suka fi girma da mamaki da nuna kudura da irada na Allah ta'ala akan halittar ɗan Adam. Amma kuma in kina maganar kyau da sura mai kyau da halittar da tafi kowace halitta tsari da daidaituwa, to nan kuma babu kamar halittarwa. Na'am, ni kamar kuna kokonto, kuna shakka. Ina ji wasu suna maganar mala'ika. Dan Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, ahsan ismu tafdhil ne. Lallai hakika mun halicci dan Adam a bisa mafi kyawu daidaituwa, saboda ismu tafdhil ala wazni af'al ahsan. To duk haka Allah ta'ala yake abubuwan sa, subhanallah, mun ci kamar minti 30 kenan. Ala ayi hal dai Allah ta'ala al'adarsa ce yayi halitta ya fifita halitta, ya fifita wasu akan wasu. Misali a sati muna da kwanaki nawa? A sati kwanaki 7, musoma daga Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, kwanaki 7 kenan. A cikin su waɗannan kwanaki wani yini ne Allah ta'ala ya fi fifita da ɗaukakawa? Juma'a, kin gani ko? Sannan muna da dare 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 a duniya, dare dare wanda sun kai kusan 360 ko 365. Idan ana maganar wani dare ne Allah ta'ala ya fi fifitawa duka, shine wanne? Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, muna da annabawa dewa wajen guda 25. Wani annabi ne Allah ya fi fifitawa akan dukkan sauran annabawa? Annabi Muhammad. Kinga komi al'ada ce ta Allah ashe yayi halitta ya fifita halittar a cikin waɗanda ya halitta sai zabu wani ah ya fada ma qarara wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka yakhluqu ma yasha haka ubangijinki yake haka ubangijinka yake ya rasulullah wa rabbuka yakhluqu ma yasha yi halicci abin da ya ga dama wa yakhtar kuma ya zabu wanda ya ga dama halittunsa ne bayinsa ne sai zabu kuma wanda ya so a cikin su ma kana lahumul khiyara mutane ba suke da zabi ba ba muke da zabi abin da muka ga dama ba Allah ta'ala ke da halitta yayi halittar kuma ya zabu wanda ya ga dama saboda haka ya halicci waɗannan watanni guda 12 sai ya zabu waɗannan guda 4 saboda Allah muna da ta cewa babu haka ya ga dama saboda haka ƴar uwa da take tambaya babu shakka Allah ya fifita waɗannan watanni guda 4 akan sauran watanni da muke da su 12 har ma yayi musu suna sunan su ashhurul hurum ashhurul hurum watanni masu alfarma an san abu mai alfarma ko kamar sarkin musulmi in zaki kira shi sai kince mai alfarma idan aka ce wannan abu mai alfarma ne duk wanda ya keta masa alfarma to Allah ta'ala shi ma zai keta alfarmar sa duniya da lahira kamar Ka'aba an san Ka'aba haram ne haram so da yawa ma in mutum zai tafi ɗakin Ka'aba sai ce zan tafi haram haram wuri mai alfarma duk wanda ya keta alfarmar haram to Allah ta'ala ba zai kyale shi ba wanda kuma ya girmama su to Allah ta'ala zai bashi lada zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub girmama alamomin addini abubuwan addini irin waɗannan to yana daga cikin alamu alama ce ta taqwas zuci duk abinda Allah ta'ala ya girmama to dole ne mu musulmai mu girmama haka duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama dole ne mu ma mu girmama shi ina gani kamar a takeice na amsa wannan tambayar gurgudun iyawa kenan Allah ta'ala ya datar da mu za mu shiga karatu gadan-gadan muna bayani a jiya suratul adh-dhariyat kuma mun yi bayani a menene wannan sura ta kunsa sannan kuma mun kalli aya ta farko har zuwa aya ta 5 zuwa ta 4 dai Allah ta'ala yayi rantsuwa daban-daban to sai ya fadi bayanin rantsuwan a aya ta 5 babu laifi malam mu sake karatun nan daga farko sai mu zarce bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
na'am
wadh-dhariyati dharwa فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
نعم الله تعالى يبود السورة الدرنزوة كما يريد مكة غنيجية wadhariyati dharwa Allah ta'ala yana rantsuwa da iskoki masu sheƙar da abubuwa sheƙewa kamar yadda muka yi bayani jiya falhamilati wiqra sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da giragizai girgije sai su zama jam'in giragizai masu daukar nauyi na ruwa girgije. Faljariyati yusra, sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da jirage, jirage masu gudana akan ruwa, sannu sannu, yusran, sannu sannu. So dewa, har muka soma bayani akan menene jirgin ruwa, yadda yake tafiya, yadda yake lodi, sannan kuma ya dinga tafiya akan ruwa, ba a cikin ruwa ba. Duk da cewa akwai jirgin da ke tafiya a cikin ruwa, akwai kuma wanda yake tafiya a ƙasan ruwa, sannan akwai wanda yake tafiya a saman ruwa. Allah ta'ala ya rantse da irin waɗannan jirage na ruwa da suke tafiya akan ruwa sannu sannu. Fal muqassimati amra, sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da waɗannan mala'iku, mala'ikun da suke masu rabon al'amari, al'amari. Fal muqassimati amra, innama tu'aduna lawaqi', Allah ya rantsuwa da abubuwa nawa? Abubuwa hudu. Kamar ne wani babban mutum ne ya zo ya tsaya a gabanmu nan, yana so ya gaya mana wata magana muhimmiya. Kafin ya soma maganar, sai da yayi rantsuwa, wallahi, tallahi, billahi, sannan sai ya fadi magana. Ke kin san wannan magana ba magana ce ta wasa ba. To Allah ta'ala ya rantse da iskoki, ya zo ya rantse da giragizai, ya rantse da jiragen ruwa, sannan ya rantse da mala'iku. Maganar rantsuwar sai ya ce, innama tu'aduna, lallai abun sani kawai, abinda ake muku alƙawari, la sadiq, wallahi gaskiya ne. La, wannan la idan ya zo yana daidai da ki ce wallahi, la, ko ki ce billahi, ko ki ce tallahi. La, lamun ne na qasm, yana da bambanci da sauran lamun din. Wannan kamar rantsuwa ne, la, la. Idan kika dan ja, to kin bata ma'anar. Kamar wani dan uwa da yake karanta alhaqum at-takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Na, la, irin shi ne wannan, la tarawunna al-jahim, wallahi za ku ga jahimu ido da ido, shine la tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin, thumma la latus'alunna, sa'annan wallahi lallai za a tambaye ku. An gane la, la. To sai wani dan uwa da yazo nan, la tarawunna al-jahim, sai yake mai da shi la an-nafiya, na korewa. La, la tarawunna al-jahim wal iyadu billahi, la tarawunna al-jahim. Thumma menene karanta? La tarawunnaha, la tarawunnaha aina al-yaqin, thumma la tus'alunna. Kinga korewa kenan, yana korewa, abinda Allah ta'ala ya tabbatar hadda rantsuwa, amma shi kuma anan yana kore su. To lallai bayan da Allah ta'ala ya rantsuwa haka, sai ya ce innama tu'aduna, lallai abinda ake yi muku alƙawari, la sadiq, wallahi gaskiya ne. Wa inna ad-dina, kuma lallai, lallai sakamako da za a yi muku gobe kiyama. Misali a wannan aya ta biyar da Allah ta'ala yake cewa innama tu'aduna la sadiq, lallai abinda aka yi muku alƙawari, wallahi gaskiya ne. Menene aka yi musu alƙawari? Saboda ayar kai tsaye idan kika fahimce ta, tana magana ne da kafiran Makka, kafiran Makka. Duk da dai za a iya fassarawa ga duk wanda ya kwaikwaye su, lallai abinda ake muku alƙawari, la sadiq wallahi gaskiya ne abinda ake musu alƙawari akwai mutuwa za su mutu sannan bayan mutuwa akwai zaman kabari bayan zaman kabari za a tada su bayan an tashe su kuma akwai hisabi wannan shine abinda ake musu alƙawari da shi kuma shine abinda suka ƙaryata a lokacin kafiran maka basu yadda da idan aka mutu za a tashi ba basu yadda da duk wanda ya mutu za a tada shi ba to Allah ta'ala don ya tabbatar musu da wannan kalli sai da yayi rantsuwa daya rantsuwa biyu rantsuwa uku rantsuwa hudu sannan yace musu lallai wannan abin da ake muku alƙawarin sa wallahi wannan abin la sadiq gaskiya ne gaskiya ne sai min nan wa inna ad-dina na kawo da gani ne wa inna ad-dina lawaqi' kuma lallai ad-din anan shine sakamako kenan bayan an mutu akai zaman kabari za a tada kowa za a yi hisabi kowa za a bashi sakamakon sa to wannan ma Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da wa inna ad-dina lawaqi' kuma lallai sakamako sai ya auku abun aukuwa ne kenan Allah ta'ala yayi rantsuwa ne akan abubuwa guda biyu ni ban san ko kun gane ba rantsuwan nan duka da Allah ta'ala ya dinga yi don ya tabbatar da waɗannan abubuwan ne guda biyu abu na farko inna ma tu'aduna la sadiq wannan abun da ake muku alƙawari lallai gaskiya ne wa inna ad-din lawaqi' sannan kuma sakamako zai auku abun aukuwa ne abubuwa nawa kenan guda biyu za ku mutu za a tada ku sannan kuma za a yi muku hisabi kowa za a yi masa hisabi in khairan fa khair wa in sharran fa shar duk wanda ya aikata alkhairi to gobe kiyama Allah ta'ala zai masa sakamako na me na alkhairi Allah ta'ala ya sanya mu ciki duk wanda kuma ya aikata sharri gobe kiyama Allah ta'ala zai masa sakamako na sharri Allah ya kare mu shi yasa ma ayancin take cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wannan inji malaman aqida tana daga cikin manyan ayoyi masu tsoratarwa kalli faman ya'mal mithqala dharratin duk wanda yayi aiki gurgudon kalli dharra ko mun kankantar wannan abin da kika yi idan na alkhairi ne gobe kiyama zaki gani Allah zai nuna miki kuma ya miki sakamakon da ya dace da ke akai wa man ya'mal mithqala dharratin sharran haka duk wanda ya aikata wani aiki na sharri gurgudan dharra kwayan dharra shi ma ya rawu gobe kiyama zai ganshi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa gobe kiyama wa inna ad-dina lawaqi' lallai sakamako a gobe kiyama mai aukuwa ne za a yi wa kowa hisabi daidai da abin da ta aikata idan na alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to sai ta gode wa Allah ta'ala duk wanda ya samu alkhairi falyahmidillah ya gode wa Allah ya gode wa Allah ya gode wa Allah wa man wajada ghayra dhalika duk kuma wanda ya samu sabanin alkhairi sharri kenan ba fala yalumanna illa nafsa kada ya zargi kowa kada ya zargi kowa ya zargi kansa wa inna ad-dina lawaqi' lallai sakamako gobe kiyama mai aukuwa ne wannan sune abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya rantsuwa akan su. Da kika ji yana ta rantsuwan nan, yana ta rantsuwa, ya kamata ki shiga damuwa ki ji menene me Allah ta'ala zai ce. To shine Allah ta'ala yake ce mana innama tu'aduna lawaqi, lallai abinda aka yi muku alƙawari, ake muku alƙawari da shi, ake muku alƙawari innama tu'aduna lasadiq, lallai gaskiya ne. Nan zaki iya dauka mu ma a yau wannan ma tu'aduna lasadiq, zaki ga yadda rayuwar take tafi. Farko tukuna mutum yana nan can yana rayuwarsa, sai ya kamu da shekaru su soma masa yawa, yawaici yadda abubuwan suke faruwa, sai shekaru su soma zuwa can, sai mutum ya kamu da rashin lafiya can, sai mutum ya mutu can, sai akai shi kabari can, sai yayi rayuwar barzahu, ya zauna a cikin kabari can, sai ayi tashin kiyama. To wannan bangare na farko kenan. Wa inna ad-dina lawaqi', Allah ta'ala ya saki ce mana kuma lallai sakamako mai aukuwa ne. To idan aka tada mutane gobe kiyama, shikenan sai a tafi kuma wajen hisabi, kowa sai an matsa hisabi. Wani abin tsoro tun lokacin da kika balaga har zuwa yau shekarunki ko 26 ko 36 ko 46 ko 56 kika mutu, to sai an yi miki hisabi tun daga ranar da kika balaga har zuwa yau. Allah ta'ala ba abin da zai bari sai an miki hisabi akai. To waɗannan su ne abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya rantsuwa akan su. Na
wassama idatil hubuk,
na
innakum lafi qawlin mukhtalif,
na
yufaku anhu man ufik.
Ya isa, ina ga zamu iya daukan waɗannan ayoyi guda uku. Allah ta'ala bayan ya gama da wannan, da Allah in tambaye ku, rantsuwa kala nawa Allah ta'ala yayi a farkon surar nan? Rantsuwa kala nawa? Hudu. Akan abubuwa nawa? Guda biyu. To yanzu kuma Allah ta'ala zai saki wata rantsuwar? Was-samaa'i dhatil hubuk. Yanzu kuma Allah ta'ala da kansa yace ina rantsuwa, ina rantsuwa da as-sama. Menene as-sama? Sama. Allah yana rantsuwa da sama. Dhatil hubuk, sama ma'abuciyar hanyoyi, hanya. Wannan akwai abun mamaki, Allah ta'ala ya rantsuwa da sama sai kuma yace mana ma'abuciyar hanyoyi. A ka'ida duk abun da Allah ta'ala ya rantsi da shi, to akwai abun da yake son ya ja hankula, ya ja hankalinmu zuwa gare shi. Ko menene Allah ya rantsi da shi, ki yi bincike a kai, zaki ga abubuwan mamaki a ciki. Ko menene ki duba ki gani. Idan misali ayoyin baya ne da ya rantsuwa, ya rantsi da iskoki, ki yi bincike a kan iskoki daban-daban ki gani, zaki yi mamaki. Ya yi rantsuwa game da giragizai masu saukar da ruwa, ki je ki yi bincike a kai ki gani. Sannan ya yi rantsuwa a kan jiragen ruwa waɗanda suke lodi. Ni kam na ce yana daga cikin abubuwan mamaki na duniya. Kin ga jirgin ruwan nan? Ni dai yana daga cikin abubuwan mamaki na duniya. Wala Allah din da yawa nan muna Gombe ne, ki tafi wata ƙasar, ina tabbatar muku akwai jirgin ruwa da yayi masallacin nan biyar. Ana ji wata tana mamaki tana salati kaman ba da gaske bane. Ya kai masallacin nan biyar. Bayan ya kai masallacin nan biyar, akwai kuma wanda yake da gidan sama nema. Akwai sama ta daya, sama ta biyu, har sama ta biyar. Jirgin ruwa ne. kowane daki da falo da abubuwan mamaki sai kin yi mamaki. Gidan sama ne mai hawa uku, akwai ma mai hawa tara, jirgin ruwa ne. To kowannan jirgi da ake nunawa na Titanic jirgin, ai shi ma wani abun mamaki ne. To idan kika dauki irin waɗannan jiragen ayi lodi, ayi lodi, akwai kuma masu ɗiban kaya. Zai ɗibi kaya, idan ya zo ya sauke, to trailoli, trailoli za su yi ta ɗiban na kwana da kwanaki. Wannan jirgin ne ya kawo. Kuma daga wata ƙasa zai dinga tafiya a kan ruwa, sannu-sannu, yusran, yusran, sulululululu, kamar ba zai tafi ba. Haka har Allah ta'ala zai kai shi inda zai tafi. Har shi ne muke cewa ki kalli irin wannan nauyi na gidan sama, na kaza, na kaza, kalle shi a kan ruwa. Ke yanzu in kika je bakin ruwan, ki gwada ki gani, ki cire zobanki ko agogonki, ki jefa a ruwan, sai ya nitse, sai ya nitse. Amma kalli jirgin nan yanda yake tafiya a kan ruwa. Don haka duk abin da Allah ta'ala ya rantsuwa da shi, ki nazari, akwai abin lura. Sannan Allah ya rantsuwa da mala'iku, wal muqassimati amran, ya yi rantsuwa game da mala'iku. Je ki yi bincike akan mala'iku, za ki sha mamaki. To yanzu kuma Allah ya kawo sama, yana rantsuwa da sama. Nan ma wassama'i dhatil hubuk, Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi. A yanzu malamai na zamani suna fassara hanyoyi, zaki yi mamaki. Misali a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce sama tana da hanyoyi, ina hanyoyin suke? Ta ina mutum zai ga hanyoyi a sama? Ashe akwai hanyoyi a sama na tauraro. An san tauraro ai, suna da hanyoyinsu. Sannan duk wani abu kamar rana da wata, suna da hanyoyinsu. Washamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdirul azizul azizul alim. Kowace rana misali tajri, akwai hanyar da take gudana. Wata haka, taurari haka, komai. Sannan ga wani abu da aka gano yanzu, wassama'i dhatil hubuk, Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi. Ashe akwai hanyoyin sadarwa ta sama. An gane hanyoyin sadarwa? Duk wani abu internet haka, zaka ga ta sama ne. Duk wani abu na communication haka, sadarwa duka ta sama ne. Abun nan na radio duka dai ta sama ne. Akwai hanyoyi daban-daban. Haka kuma wani abun sha'awa ko jirgin sama ne. Waɗanda suke tuka jirgin sama haka, a saman sun san hanyarsu, har da 'yar kwana haka. Duk gashi wani lokaci inda zaki shiga jirgin sama, a irin kujerar da ake zama, bayan kujerar ai akwai dan talabijin, zaki iya daddanna wasu abubuwa, ki bude talabijin din, ki ce ke abinda kike bukata, talabijin din ya nuna miki hanyar da wannan jirgin da kike ciki yanzu yake tafiya. Abun sha'awa zai nuna miki ga jirginki da kike ciki, sannan ga hanyarki a sama. Wani lokaci har da kwana, sukan danyi kwana haka. Duk gashi wannan yana ƙara tabbatar miki da abinda Allah ta'ala ya rantsuwa a kai, wassama'i dhatil hukuk, Allah ta'ala yana rantsuwa da sama ma'abuciyar me hanyoyi. Akwai hanyoyi a sama. Wassama'i dhatil hukuk innakum lafi qawlin mukhtalif. To wannan kuma da Allah ta'ala ya rantsuwa akan me ya rantsuwar? Akan me? Allah ya ce lallai ku lafi qawlin mukhtalif, kuna cikin zance mai saba wa juna. Nan Allah ta'ala yana magana da kafiran Makka kai tsaye, da kuma duk wanda ya kwaikwaye su. kalli tunda dai mutanen Makka suna da wata magana da ke saba wa juna game da Annabi Muhammad. Wani lokaci su ce mai sihiri ne, wani lokaci su ce masa boka ne, wani lokaci su ce mahaukaci, wani lokaci haka maganganu daban-daban suke gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka innakum kudin nan lallai ku kafiran Makka lafi qaulin wallahi kuna cikin wani zance mukhtalif mai saba wa juna. Mutum ɗaya ku kira shi da abubuwa wajen guda bakwai, kun ce wannan, kun ce wannan, kun ce wancan. Wata fassarar kuma kuna cikin zance mai saba ma juna game da Alkur'anin nan, saboda ba su yarda da Alkur'anin ba ma. Wani lokaci su ce wannan Alkur'anin shi kansa sihiri ne, wani lokaci su ce a bokanci ne ma karatun Kur'anin nan. Saboda haka ko dai Annabi Muhammad ko kuma a Alkur'anin kansa, innakum lallai ku kafiran Makka da duk wanda ya koyi da su lafi qaulin wallahi kuna cikin zance mukhtalif mai saba wa juna, kun kasa tsare zance guda daya game da Annabi Muhammad, kun kasa tsare zance daya game da Alkur'ani mai girma. Yufaku anhu man ufik, wannan ana karkatar da wanda aka juyar daga gaskiya, ana karkatar da wanda aka juyar daga gaskiya. Saboda haka kafiran Makka tunda ba su yi imani da Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam suna cikin zance mai saba wa juna, ta yanda har ake iya karkatar da duk wanda za a karkatar da shi game da annabta da manzancin Annabi Muhammad, game da gaskiyar Alkur'ani daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ana nuna mana lokaci yayi, za mu tsaya a nan. Abubuwa da muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya datar da mu, ya bamu ladar mu cikakku da mu da ku baki ɗaya. Waɗanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.